ونعوذ بالله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله والنشين درسين 26 واندزام دباتر لتافع الأدب المفرد لتافع الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الإمام البخاري دير رسمه جرانا لشكرة دريبو دا همسن دشيدة يكرا دبو دا دريد دا تمانن دا سكشيجي منا ربان الله مدوكتية مسا غافرة دا رحمة وانا اللي تافينا الإمام البخاري باب شكا شين اللي تافي وان دي في درجة تواجن كرانتا دا لدوبة مسلينشي باب اللي تافين دي فيشي وانا درسي har yanzu muna cikin babi na 82 yana karantar da mu hukuncin karban kyauta za mu karanta hadisi na 157 kawai insha Allah ta'ala hatta sana Muhammad ibn Sabiqin al-Imam al-Bukhari yace Muhammad ibn Sabiqin ya ba mu labari qala hatta sana Isra'il ibn Yunus as-Sabi'i an al-A'mash ya karbo hadisin wajen al-Imam al-A'mash sunansa Sulaiman ibn Mihran an Abi Wa'il shi kuma ya karbo hadisin wajen Abu Wa'il sunansa Shaqiq ibn Salama al-Asadi mukhadaram saboda ya riski Annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai bai taba ganin sa ba a cewa mutun sahabi sai ya taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta a lokacin da manzon Allah yake da rai amma bai taba ganin sa ba har zuwa rasuwar shi saboda haka ba a sa shi cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana sa shi cikin tabi'ai da kansa yana cewa inni azkuru wa ana ibnu ashirin fil jahiliya ar'ana ganama yace ina tunawa shekara ta 10 ina kiwon awakai lokacin da aka aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Wa'il shine Shaqiq ibn Salama ya karbo hadisin na wajen Abdullah ibn Mas'ud duk sa'ilin da al-Imam al-Bukhari yace an Abdullah kawai mun dai gabatar da bayani cewa Abdullah ibn Mas'ud ake nufi shine mafi girma cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam masu suna Abdullah banda shi duk wani sahabi da za a kawo shi to za a kara da sunan mahaifinsa wadi a ce ibn Abbas wa ibn Umar wa ibn Amr amma idan Abdullah ibn Mas'ud ne sai a ce an Abdullah Aishur saboda shine kadai babban Abdullah cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abdullah ibn Mas'ud yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ajibu da'i ku amsa wa mai gayyata ad-da'i mai gayyata idan ka ce ku amsa wa mai kira duk daya ne. Amma da larabci idan aka ce adda'i ana nufin wanda ya shirya wata liyafa ya yi gayyata. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku amsa masa idan mutum ya gayyace ku. Wala taruddul hadiyyata kuma kada ku mayar da kyauta. Idan an muku kyauta kada ku mayar da ita. Wala taghribul muslimina kuma kar ku doki musulmai. Wannan riwaya ta zo da kalmar musulmai, amma akwai riwaya da ta zo da cewa wala taghribun nasa, kada ku rika dukan mutane ba ma musulmai kawai ba. Waɗannan maganganu umarni ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallam ga sahabbansa, umarni ne ga musulmai baki ɗaya, kada ku duki musulmai ko kada ku duki mutane. Wannan riwayar tana cikin musnadul Imam Ahmad, hadisi na 8383, kuma hadisin yana sahihu Ibn Hibban, kitabul hadri wal ibaha faslun fi ta'zib, hadisi na 5719, da musnadul Imam al-Bazzar, haka nan shu'abul iman na al-Imam al-Baihaqi. Hadisin nan ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana sahihu Jami'i Saghir, hadisin 158 da Irwa'ul Dalil, mujallad na 6 shafi na 59. Hadisin nan yanda yazo da wannan lafazi, sahabin Annabi guda ɗaya ya ruwaito shi shine Abdullah ibn Mas'ud. Amma akwai hadisin da yafi wannan inganci, shine riwayar Abdullah ibn Umar, suna da kamanni. Riwaya ta Abdullah ibn Umar yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ya ce ajibu hazihi da'awata idha du'itum laha, ku amsa ma ita wannan gayyata idan fa an gayyace ku zuwa gare ta. Ku amsa wa gayyata na cin abinci idan an gayyace ku zuwa gare ta. Wannan riwayar tafi inganci, don haka yasa al-Imam al-Bukhari ya saka wannan riwaya a cikin al-Jami'u as-Sahih, amma bai saka riwayar Abdullah ibn Mas'ud ba a cikin al-Jami'u as-Sahih, sai ya saka shi a cikin al-Adabul Mufrad. Saboda wancan riwaya ta Abdullah ibn Umar tafi inganci. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ajibu da'wa, ku amsa gayyata, ajibu hazihi da'wata idha du'itum laha, bayani cikakke game da hukuncin amsa gayyatar abinci yana tafi a cikin wannan littafin insha Allah ta'ala. Sai dai shi malamin ya kawo hadisin nan anan saboda ya tabbatar da bayanin haramcin dukan mutane, don haka yasa ya kawo wannan hadisi a nan gurin, don muna magana ne akan kyautata zama da bayi. Babin yana karantar da hukuncin kyautata rikon bayi, tunda an ce a kyautata rikon bayi, to sai ya kawo hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wala taghribul muslimin, kada ku rika dukan musulmai. Amma ainihi bayani game da amsa gayyata yana tafi a cikin littafin insha Allah ta'ala. Ya kawo wannan bayani don ya tabbatar da don ka mallaki bawa baka da ikon dukansa, don kana jagoran mutane baka da ikon dukansu. Don haka yasa hadisin ya zo da lafazi kashi biyu, kada ku daki musulmai, wata riwaya kuma kada ku rika dukan mutane umuman. Idan an kawo al-abid min babin aula, a ce bayi musulmai da wannan sun fi cancanta a ce kun nisanci dukansu. Wannan yana nuna addinin musulunci tuntuni ya tsare hakoki na dan adam. Kaga addinin musulunci bai haramta maka rikon bawa din ba, amma rikon ya yi masa bayani mai kyau wanda baka samu wani addini wanda ya bayani irin haka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haramta ka rika dukan bawa, haramun ne don ka mallake shi, Allah bai baka damar hakan ba. Amma za mu ƙara bayani game da mas'ala ta mayar da kyauta kafin ci gaba da karatun littafin insha Allah ta'ala. Saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan hadisi ya hada abubuwa guda uku: ajibu da'i, ku amsa wa mai gayyata, wala taruddul hadiyya, kada ku mayar da kyauta, wala taghribul muslimina, kuma kar ku doki musulmai. Kada ku mayar da kyauta yana buƙatar bayani babu shakka. Matsaloli kamar guda hudu: na ɗaya, abin da ake ce ma kyauta shine abin da aka ba wa dan adam ikraman aw tawaddudan saboda a daraja shi ko saboda a nuna masa kauna duk abin da aka baka wani mutum ya dauka ya baka ya maka saboda ya mutunta ka saboda ya girmama ka saboda ya nuna maka yana son ka wannan shi ake cewa kyauta wannan a Hausa haka ma a Larabci wanda asali tun ma kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan aka ce kyauta ma athafta bihi ghayraka shi ne abinda ka ba ma wani mallakanka ka ba ma wani saboda ka nuna girmamawanka ga wannan ko saboda ka nuna markana son shi wannan shi ne yake lisanul arab mujallad 15 shafin 357 mu'jam maqayis fi lugha shafi na 67 don haka idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada kumayar da kyauta yana nufin idan dan adam ya baka wani abu saboda girmama ka saboda nuna soyayya gare ka to kar ka mayar masa wannan abin da ya baka sai dai kalma ta kyauta tana da bambanci da sadaka ta wasu wurare dukkan su dai ka dauki abu ne ka ba wani shi ake ce ma kyauta shi ma wancan sadaka haka ne amma inda suke bambanta na daya malamai suna cewa alhadiyya yuqsadu biha tahabbub aw tawaddud aw sila kyauta kana yin ta ne saboda nuna soyayyar ka ga mutum saboda sada zumunci gare shi ko saboda wato ƙara kyautata alakar ka da shi aw mukafa'a ko ya zama to ka bayar ne saboda lada gare shi da wani abu da ya aikata maka shine ka saka mar da wannan kyauta da ka bashi amma ita sadaka fa abinda ya bambanta ta da kyauta yuqsadu biha sawabul akhirati faqat idan aka bada sadaka ba a da wata manufa illa a samu lada a lahira kaga wannan afili yake kyauta kana yin ta ne don duniya sannan takan zama don lahira wato kyauta takan dauki ma'ana biyu duniya da lahira amma ita sadaka ba ta daukan ma'ana face kawai don a samu lahira dan malaman fiqh suna cewa tamlikun min ghairi iwab abinda ake ce ma kyauta ka mika wa mutum abunka ba tare da kana fatan ya dawo maka da shi ba wannan littafin fiqh da yawa kamar mawahibul jalil mujallad nashr shafi na 49 da littafin al-muhalla na ibnu hazmi mujallad 9 shafi na 123 ka bambanci na biyu tsakanin sadaka da kyauta ita kyauta ba ta tabbata sai an karba wannan a ka'idar musulunci idan ka ce na baka wannan gidan to bai tabbata ba sai ka karbi gidan idan ya mutu a wannan lokacin ba karbi gidan ba naka ba a ka'idar musulunci kyauta ba ta tabbata sai an karba fa idza qabilaha wa qabidha sarat fi mulki in ka karba ta zama naka amma idan baka karba ba shikenan amma banda sadaka tunda dama ita sadaka kayi ta ne don lahira ko ba a karba ba ka mutu wannan sadaka ta tabbata Allah ya samu gane saboda dama ba don duniya kai ba amma da kyauta kayi ta ne don duniya tun ba a karba ba kana iya fasawa misali ma sadaka ba ka da ikon fashi a kai don haka ita sadaka kana ba da ita saboda ka samu lahira na biyu babu halin ka fasa ba a fasa sadaka ita kuwa kyauta kana ba da ita don duniya kuma kakan ba da ma don lahira to amma sharadinta sai an karba take tabbata mallakan mutum kuma anan malamai suna fadada bayani game da kyauta ba wai abu ne wanda ake iya mallakansa kawai ba hatta hidima ana daukanta a babi na kyauta kamar misali ka shiga mota za ku yi tafiya sai ka dauki nauyin kudin mutanen da ke wannan motan ka biya anan kai kyauta duk da cewa ba cire kudin kai ka ba mu kowane ba ko kuwa duk inda aka tafi aka tsaya za a sayi ruwa haka sayo ka bada sai ka biya kudin ruwa wannan hidima ce kake wa mutane kuma tana matsayin kyauta ne yana karkashin babi na alhadiyya yadda malaman fiqh suka sanya kamar wanda ya dauki nauyin jinyar marasa lafiya shi ma yana karkashin kyauta bayani da uku da larabci akan amfani da wata kalma wanda da yawa mutane ba su bambanta shi idan aka yi amfani da kalma ta alhibatu to alhiba ba kyauta ce kawai ba kalmar alhiba ta dauki sadaka ta dauki kyauta idan kana karanta hadisai ka kawo kalmar alhibatu to alhiba ba kyauta kawai bace, alhiba kalma ce da ta dauki sadakan, ta dauki kuma kyauta gaba daya. Saboda haka akan yi amfani da ita dan ayi ishara ga abin da ya shafi sadaka ko kyauta, babu bambanci. Amma idan aka ce alhadiya, wannan ya tsaya ga kyauta ne, bai shafi sadaka ba. Ibn Hajar a cikin Fathul Bari a mujallar na 5 shafin 197 yace alhibatu tutlaqu bil ma'ana al'ammi ala anwa'il ibra. Kalma ta alhiba ta game ma'ana mai fadi wanda ya wuce sadaka kawai, ya wuce kyauta kawai, ya shafi har sadaka. Ko da mutum ya yafe bashi akan sa gargashin alhiba, ya zama wasiya, duk akan sa gargashin alhiba. Amma idan aka kawo kalma ta hadiya, yana tsayawa ne kawai akan kyauta banda sadaka. Wannan yana cikin Kashaful Kinana al-Imam Zuhuti, babu al-hibati wal atiya, mujallad na shafi na 360. Yace wa anwa'ul hiba, hiba tana da nau'uka da yawa, akwai sadaka, akwai kyauta, akwai nihila, akwai al-atiya, wanda dukkan su malamai suna magana akai. Yace wa ma'aniha mutaqariba, duk ma'anarsu kusan ɗaya ne, illa ana samun bambancin kalmomi. Illa dai kalma ta alhiba ita ce take game dukkan wani abin da zaka yi, zaka bama wani, ko dai da nufin sadaka ko da nufin kyauta, alhiba ne. Amma akan kira shi al-atiya, nihila, hadiya. Abinda ya bambanta su yace wannan fa in qasada bi ita'ihi sawab al-akhira faqat fa sadaka. Idan ka dauki wani abu ka bayar da nufin ka samu lahira kawai, to sadaka. Wa in qasada bi ita'ihi ikraman wa tawaddudan wa mukafa'a fa hadiya. Idan kuwa ka bada abu saboda ka nuna soyayyar ka ga mutum, ko darajawa, ko kuwa saboda tukuici, wannan duk yana karkashin kyauta akai, ba yana karkashin sadaka ba. Abu na hudu shine tsakanin sadaka da kyauta. Malamai na cewa sadaka ita ce tafi, domin da jin bayanin ka sani wa abinda ka yi shi don ka samu lahira, bai yiwuwa a ce yana daidai da abinda ka yi shi don ka samu duniya. Don haka yasa sadaka tafi kyauta, amma kyautan takan fi sadaka a wasu lokuta, kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa cikin Majmu'ul Fatawa mujallad na 31 shafin 269. Ana masa tambaya anis sadaka wal hadiya ayyuhuma afdal, tsakanin sadaka da kyauta wanne yafi? Sai yace as sadaka ma yu'ta li wajhi Allah ibadatun mahdha min ghairi qasdin fi shakhsin muayyan. Ka bada sadaka ne kawai don ibada ga Allah, tsantsan ibada ne, ba wai damuwar ka bane wanda ka bawa. Saboda haka ita sadaka kana fidda ita ne ka bayar don ka samu rabo a kiyama, baka damuwa da waye ya karbi wannan sadaka. Kaga wannan ita ce sadaka, don dama ba don shi kai ba, don lahira kai. Wala talabi garabin min jihatihi, baka da wata manufa kuma idan ka cire abu ka ba mu wannan mutumi a matsayin sadaka, a zuciyarka, a tunaninka, baka da wata manufa na wannan mutumi ya saka ba. Amma hadiya kyauta fa, fa yaqsid biha ikrama shakhsin muayyan, kana nufin ka daraja mutum ayyane, kana so ka daraja mutum a ayyane, sai ka dauko abu sai ka bashi. Na'am, kana iya bashi da nufin sadaka din, amma ka ayyana shi. Shi yasa aka ce kyauta tana iya daukan ma'ana biyu, ta dauki ma'ana duniya da lahira. Shi yasa ya bada misali da kyauta da aka yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da yawa sun ba mu Annabi kyauta ne da nufin daraja Annabi, sannan da nufin su dada kusantar Allah, su samu lada a kiyama. Kaga kyauta ce suka yi wa manzon Allah, amma ta dauki ma'ana biyu, ta dauki sadaka, ta dauki ma'anar kyauta. Inda sun ce wa Annabi ga sadaka, manzon Allah ba zai karba ba, saboda Allah ya haramta masa cin sadaka. Amma kyauta aka bashi sai ya karba, kuma kyauta ga manzon Allah yana da daraja saboda girmansa. Haka kyauta ga mai karantar da addini, ka dauko abu. Akwai mutane da yawa da zaka ba su kyauta amma baka ba su ba, sai ka ba mu wannan mai karantar da addini, yana daukan ma'ana biyu, yana daukan ma'anar kyauta, yana daukan ma'anar sadaka. Don haka yasa yace wa idza tabayyana zalika fasad sadaqatu afdal, babu shakka sadaka tafi, saboda ita sadaka kana yin ta ne saboda ka samu lada a kiyama. Illa inda kyauta take fin sadaka, an yakuna fil hadiyya ma'anan takunu min bihi afdal min sadaqa, ya zama ita wannan kyauta da ka bayar tana da wata ma'ana wanda ya dauki sadaka a ciki. Idan kyauta ta dauki ma'anar sadaka, to wannan kyauta tafi sadaka lada. Ya bada misali kamar wanda ya bada kyauta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi mahabbatan lahu, ya dauki kyauta lokacin da manzo yake da rai ya bashi saboda son Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan kyauta ce ya ba wa Annabi, don inda ya ce sadaka ne manzo Allah ba zai karba ba, amma kyauta ce ga Annabi. Saboda haka kyauta ce mai ma'anar sadaka tafi kuma sadaka girma. Haka mutum ya dauki kyauta ya ba mu wani dan uwansa na jini, da qaribin yasulu bihi rahimahu aw akhun lahu fi Allah, ko wani ya zama mai hidimar addinin Allah kamar malami ko mai karantar da yara da sauransu, ka dauki kyauta ka bashi. Wannan kyauta tafi a ce ka ba da sadaka ga wani. Saboda me? Saboda ka karfafa mar akan hidima ga addinin Allah, don haka sadaka ce. Sannan ka dada nuna kaunarka ga gare shi, ka dada nuna kaunarka ga wannan mutumin saboda abin da yake gabatarwa na addinin Allah. Kaga ya dauki ma'anar sadaka. Saboda me? Saboda nufin ka ka samu lada a kiyama, shi yasa ka ba mu wannan malami. Yana ma'anar kyauta. Saboda me? Baka ba mu wani ba sai shi wannan, tunda ka ayyana wanda zaka ba mu dukiya, to ba sadaka bace. Domin ka'idar sadaka ba a ayyana wanda za a ba ma, amma tunda ka ayyana to ta dauki ma'anar kyauta. Tunda kuma kana da nufin ka samu lada a kiyama, ta dauki ma'anar sadaka. Saboda haka ita wannan kyauta da aka yi wa malami ko mai karantar da addini tafi sadakan da zaka yi ta ba tare da ka ayyana wani ba. Domin fa'idojinta suna da yawa. Tana karfafa ma wannan mutumin ya ci gaba da addinin Allah, ya ci gaba da aikin da yake. Na biyu, tana karfafa masa cewa kai kana cikin masu kaunarsa. Kaga an dada karfafa alaka tsakaninka da shi. Saboda haka Ibn Taymiyyah ya ce, idan ka dauki kyauta ka ba ma dan uwanka na jini, uwanka ko kaninka, wannan kyautar tafi sadakan da ka bada waje. Domin tana daukan ma'anar sada zumunci, sana daukan ma'anar sada zumunci. Sannan idan ka yi nufin ka samu lada a lahira, sadaka ce. Don haka sadaka tana fin kyauta, amma idan kyauta ta samu mahalli mai girma yace tana fin sadaka. Fa hadha qad yakunu afdal min sadaka. Na biyar, haramun ne mutum ya koma ga sadaka, amma ita kyauta kana iya komawa gare ta. Kaga abin da ya bambanta su. Haramun ne idan ka bada sadaka baka dawowa ka ce a bani abina. Duk wanda ya bada sadaka saboda kai ne don Allah, ka ba ma Allah akan zaka samu lada a lahira, yanzu Allah kake so ya dawo ma da abin da ka bashi, kaga akwai rashin hankali. Don haka haramun sadaka idan an yi ta ba a zuwa a ce an fasa, ba zai yi ba. Don haka zaka gane kuskuren mutumin da zai gina masallaci ya kira jama'a ya basu, daga baya ya ce kai ku dawo min da abina. Da wanda zai gina makaranta ya kira wani ya ce to mallam gashi na ayi tai, sai daga baya ya ce kai ban gamsu da kai ba, dawo min da makaranta ta. Wanda ya bada abu don Allah da nufin sadaka ba shi da ikon koma mai, haramun ne. Kaga akwai bambanci tsakanin sadaka da kyauta a nan. Abin da ya kawo haka shine labarin hadisin sayyidina Umar, hadisin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mutum uku suka bada labarin sa. Na farko akwai sayyidina Umar bin al-Khattab. Sayyidina Umar yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ta'ud fi sadaqatika, ya kai Umar karka koma ga sadakar da ka bada. Wa in ataqahu bi dirhamin, koda wanda ka bada sadakan zai saida maka akan sule daya, karka yadda ka sai wannan abin. Idan ka riga ka cire abu ka bada shi don Allah, to ba a koma mai. Saboda haka yasa idan kai hijira ka bar gari don Allah, wannan gari ba za ka dawo ba har abada. Saboda don Allah ka bar garin, ba wai saboda ka tafi kasuwanci ba, wannan hijira ne don duniya. Amma wanda ya hijira domin Allah ya bar gari, to wannan gari bai koma masa har abada. To haka wanda ya cire dukiya ya bada shi don Allah, wannan dukiyar bai sayanta komai a rahanta. Nan ma za ka gane kuskuren mutumin da zai fidda zakka, sai kuma ya ce to mu yi ciniki da ku. Wato zai kira mutane yana so ya fidda zakkan saniya daya, sai ya haɗa mutane kamar goma, sai ce ga saniyan nan zan baku ita zakka, amma ina so mu yi ciniki saboda zan saya. Subhanallah, ya za a yi ka bada zakka kuma ka saye ta? ya za a yi ka fidda sadaka sannan ta dawo maka. Manzon Allah ya ce koda a ce wannan sadakar za ta dawo maka a sule, wato da za a rasa wanda zai sai wannan saniyan a garin, a dawo maka da wannan saniya a ce malam ba mu saniyan nan, ba mu sule ɗaya ka karɓi saniyan nan. Manzon Allah ya ce Sayyidina Umar kar ka yanka, saboda ka riga ka bada don Allah ba a koma. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innal aida fi hibatihi kal aidi fi qai'atihi, wanda ke komawa ga kyautarsa kamar mai komawa ga amai ne, yayi amai ya koma ya lashi. Hadisin yana sahihul Bukhari da kuma sahihu Muslim muttafaqun alaihi, yana kitabul zakat a sahihul Bukhari, kitabul hibat a sahihu Muslim. Wannan riwayar Sayyidina Umar, saboda abin ya auku ne ga Sayyidina Umar bin Khattab, Allah ya kara masa yarda. Yayin kyauta mutumin ya nemi ya saida, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada Sayyidina Umar sayan wannan kyauta. Akwai riwayar ɗansa shine Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar shi ma ya rawaito hadisi irin na Sayyidina Umar. Hadisin sa yana sahihu Sunan Ibn Majah, hadisi na 1333. Mutum na uku shine Abdullah bin Abbas, shi ma ya rawaito hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-aidu fi hibatihi kal'aidi fi qai'ihi, wanda ke komawa ga kyautarsa yana kama da wanda ke komawa ga amansa. Waɗannan hadisan gaba ɗaya guda uku sun inganta daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Hadisin Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas yana sahihul Jami'i Saghir, hadisi na 4114 da kuma 4139. Kaga sadaka idan aka bada ita ba a koma, amma kyauta fa kana da damar ka koma. Misali, mutum ne ya nemi aure, ya yi ta kyauta ga ita wannan mata da zai aura, kaya iri-iri, takalma, riguna da sauransu, sai aka zo ba za a yi da shi ba. To ai kyautan dama da manufa aka yi ta, tun da aure bai samu ba sai a dawo mai da kudinsa. Sadakin ai shi ma yana ƙarƙashin kyauta ne, sadaki kyauta ne. Don haka yasa Allah ya faɗa a farkon suratul Nisa'i, wa atun nisa'a sadaqatihinna nihla, kaga ya kira shi da kalmar annihla. Shi yasa kalmar ta annihla tana daga cikin kalmomi da ake kiran kyauta. Ai kyauta ka bawa mata ba biyanta kai ba, kyauta ce ake bawa mace don a aure ta. Saboda haka sadakin ma kyauta ne, duk abin da ka kashe a wajen neman auren nan za a dawo ma da shi. Kaga kyauta ana dawo da shi amma banda sadaka. To akwai waɗanda ke kuskuren su fassara wancan hadisi da kyauta, wanda kuma ba daidai bane. Akwai bambanci tsakanin kyauta da sadaka ta wajen komawa gare ta. In ka duba Al-Fatawul Kubra a mujallar na 5 shafi na 472, sai matsala ta biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala taruddul hadiyya, kar ku yarda ku mayar da kyauta. Wannan kalma kar ku mayar da kyauta, abinda yasa ya kamata mu tsaya mu dan yi magana a kai, domin ita ma ba gaba ɗayanta bane. Kar ka ɗauka yanda lafazin ya zo haka ake nufi, ba kowace kyauta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a mayar da ita ba. Akwai kyaututtukan da wajibi ne ma ka mayar da su, idan an maka kyautan wajibi ne ka mayar. Akwai kyaututtuka waɗanda suke wajaba a mai da su. Don haka kar ka ɗauka inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala taruddul hadiyya, ya ɗauki kowane irin kyauta. Na ɗaya daga cikin waɗannan kyaututtuka shine ci da ceto, kyautan da aka yi saboda kayi ceto, wannan kyauta haramun ne ka amsa. Shine ake nufi da alhadiyatu lishafa'a, wanda ya ma kyauta saboda ka taimake shi, wannan kyauta haramun ne ka amsa. A littafin Majmu'u Fatawa a mujallar 31 shafin 286 malam ya ce wa ammal hadiyatu fi shafa'a, yin kyauta saboda an yi ceto, misalinsa mislu an yashfa'a li rajulin inda waliyyi amrin li yarfa'a anhu muslima, kai ne aka cuce ka sai ka tafi inda za a karɓo ma haƙƙi, amma ba za ka iya isa ga inda za a karɓo ma haƙƙin nan ba sai an samu alfarman wani. Shi wanda mutumin da aka tafi wajen alfarmarsa ka haɗa mu da wani dan ya karɓa min haƙƙi, wani ya zalunce ni, sai ya ce bani kai ka sai ka bani wani abu. Kaga ceton ka zai yi saboda ka kwato haƙƙinka, amma ya ce shi ba zai cece ka ba sai ka biya shi, wanda halin mutane yanzu da yawa haka yake. Da wuya za ka ga musulmi ba kafiri ba, abin mamaki. wanda da babu shi ga al'adar arewa, amma yanzu musulmai hakika da dama taimako wanda ya kamata a ce kayi shi za ga musulmi ba zai yi ba sai ka biya shi, kuma harama. To don haka koda ka dauki kudin ka bashi, shi wannan kyautan da aka mar wajibi ne ya mayar da shi. Kaga bai shafi wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akai ba, yace aw yusila ilayhi haqqahu aw yuwalliyahu wilaya. Koko misali kana bukatar shugabanci kamar yanda ke faruwa yanzu ga waɗanda ke siyasa, ke na bukatar wani matsayi, a ba za mu ce maka ma ka samu ba sai ka ba mu wani abu wanda shine rashawa. Yana daga abinda ake nufi da alhadiyya fi shafa'a, yin kyauta saboda za a yi ceto. Ibn Taymiyya yace wa nahu hadhihi shafa'a allati fiha i'anatun ala fi'li wajibin, duk wata kyautan da ta zama za a maka saboda zaka taimaka akan aikata wani abu wanda ya zama dama wajibi ne kai, saboda ai dole ne ka taimaki dan uwa musulmi. Aw tarku muharramin, ko a bar wani abin da ke haramun, fa hadhihi aidan la yajuzu fiha qabulul hadiyya, baya halatta a karbi wannan kyauta. Wa yajuzu lil mahdi an yabdula fi zalika ma yatawassalu bihi ila ahadi ila akhzi haqqihi, amma kaifa kai da ya zama an danne ma haƙƙi. Ko kuma misali ga yanda yanayi yake a yau, kai karatu ka cancanta ka samu aiki, kaga ba wai ba kai karatun bane, akwai bambanci da wanda yaje sayo takarda shi wannan bai mai karatun ba, kai kai karatun ka ci abinda ake bukatar a ci, sannan ka cancanta ka samu wani aiki, sai wanda yace ba za a baka aikin ba sai ka biya kudi. To shine yace kai zaka bada saboda me? Ya zama baka da wata mafita, inda akwai wata mafita haramun ne kai ma, amma tunda ba mafita gare ka fa zaka bada saboda kwato haƙƙin ka. Amma shi mai karban wajibi ne ya mayar da wannan kyauta saboda haramun ne yace, shi haramun ne gare shi, amma kai da ya zama larura gare ka fa zaka bada. Kamar misali ne, mutum yana tafiya sai jami'an tsaro su tsare hanya, ba za a barka ka wuce ba sai ka bada rashawa. To kai gare ka badawa larura ce, saboda in baka bayar ba ko a wulakanta ka ko a tsare ka a wurin ka bata ma lokaci, saboda haka ya zama larura gare ka sai ka cire ka bada. Amma shi fa wajibi ne ya mai da wannan kyauta, wajibi ne ya mayar. Idan aka ce wajibi ne ya mayar, ba zuwa zai yi ya kai wannan sadaka ya bada shi wani gubala, kai zai nema ya maida ma haƙƙin ka don naka ne. Allah ya samu gani. Shine bayan ya gabatar da wannan magana sai ya ce, to amma ana samun malamai da ke ganin wai babu laifi a samu mutum wanda ke yin alfarma ana biyansa, akwai malaman fiqhu ma da suke sanya shi a ƙarƙashin babul ji'ala, yace wa hadha mukhalifun lis sunna wa aqwali sahaba wa la'imma, duk wani malamin da ya nemi halatta wannan malami ya faɗi maganar da ta saba ma sunnar annabi, ya faɗi maganar ta saba wa maganganun sahabbai da manyan malamai magabata. Saboda haka don ka bada kuɗi kafin ka samu aiki, shi mai karba haram yake karba da wanda zai bada kuɗi kafin a ɗauke shi a makaranta, wanda duk yanzu yana aukuwa, wanda kuma haramun ne. Allah ya samu gani. Allah ya dunkula waɗannan maganganu cikin ayoyi guda biyu a cikin Alƙur'ani, wanda ya kamata mu yi la'akari da su. Na ɗaya, aya ta 188 ta suratul Baqara, Allah madaukake ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kar ku yadda ku ci dukiyar juna ta zalunci. Kun ga Allah ya faɗa mana kar ku yadda ku riƙa cin dukiya tsakanin juna ta hanyar zalunci. Na biyu, aya ta 29 ta suratul Nisa'i, ya ayyuhal lazina amanu, kaga sai da ya kira masu imani, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kar ku yadda ku ci dukiya a tsakanin juna ta hanyar zalunci. Ya haramta saboda haka duk wata hanya na rashin gaskiya da musulmi zai samu dukiya, wannan babu shakka ya shiga karkashin wannan aya. Shi yasa in ka tafsirin al-Manar, tafsirul Manar, Sheikh Muhammad Rashid Ridha yana fassara wannan ayan tafsirul Manar mujallad 1345, yace wal ma'ana al-am li akli amwalin nas bil batil, ma'anar da ta game cewar Allah tabaraka wata'ala mutane kada su riga cin dukiya tsakanin juna ta hanyar zalunci wa akhzuha bighairi wajhin shar'iyyin min alwujuhi allati yabzulu an-nasu fiha hadhihi al-amwal bihaqqin yarbahu Allah azza wa jalla. Idan aka ce kar ku ci dukiyar juna ta hanyar zalunci, ana nufin kar ka yadda ka ci dukiyar wani ta hanyar da aka sa'a wato ba a saba binta ta samun wato dukiya ba. Idan ya zama mutum zai karbi dukiyar wani a hanya barauniyar hanya, to kaga an bar gaskiya. Duk abinda za a ce za a saki hanya kafin a samu dukiya, to babu shakka an shiga hanyar zalunci. Sai ya ce wa huwa anwa'un nau'uka ne daban-daban, sai ya dinga kirga su, ya dinga kirga su. Sai ya ce na daya ma yabzuluhu kasirun minan nasi, da yawa yace mutane sukan dauki kudi da mai ya ta kiduna annahu abidun qanitun lillahi zahidun fi dunya. Da su dubi wani mutum da ake ganin malami ne mai gudun duniya, za su dauki kudi sai su bashi. Sun bashi ne liyadu wa lahum, dan ya roka musu Allah. Da yawa akwai mutumin da ma ke zama bashi da sana'a sai addu'a don a biya shi. Wa yashfa'u lahum inda Allah, idan malamin zai maka addu'a me zai ma zai maka ceto ne wurin Allah, saboda ka shiga damuwa zai roka maka Allah, shi yana kusa da Allah mai yiwa kai kana nesa da shi, saboda haka zai roka maka Allah sai ya ceto gare ka. To tunda zai ceto ne gare ka, taimako zai yi gare ka, kaga an shiga al-aklu fi shafa'a, ci da ceto. Kai da zaka roka wa wannan mutumin Allah, na me kuma kake karban kuɗi? To wani malamin ma tsada za a yi da shi, sai an yi tsada, wannan aikin yana da wahala, sai an tara almajirai masu yawa. Allah ka tsare shi musulmi ya yi ma dan uwansa addu'a a sunnar manzon Allah. Dan uwan bai ma san ana roƙa mar Allah ba, wannan addu'a ta fi daraja. Shine annabi ke cewa shi kansa mala'ika na nan yana cewa kai ma Allah ya ma, kaga addu'an da ta fi daraja ba a ma san an yi ba. To kai kana ma tsada ne kafin ai. To amma Sheikh Muhammad Rashid Ribawa yace li itiqadihim anna Allah yastajibu du'a'ahu, amma mutane sukan zo gurin wannan malami su bashi kudi ya roka musu Allah, saboda suna tunanin Allah zai amshi addu'ansa. Wala yurdu shafa'atuhu, kuma ba zai mayar da ceton da zai musu ba, wannan ba laifi bane. Ba haram bane ka nemi wani ya maka addu'a, wannan sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda cikin Al-Qur'ani, cikin hadisan manzon Allah suna nan da yawa, hujjoji suna nan da yawa. Bai kamata ma musulmi a ce baya neman ƴan uwa su taya shi addu'a ba, bai kamata ba. Wanda manzon Allah ya karantar da mu hanyoyi da dama, kai hatta sallar janaiza ceto ne ga mamaci, ai addu'a muke mar, Allah ka gafarta mu, wani Allah ka yafe mar, Allah ka sa kwanciyar sa na kabari ya zo da sauki, kaga kana masa addu'a ne. Saboda haka addu'a ga ɗan uwa musulmi wannan addini ya tabbatar da shi. Wa du'a'u mashru'un duna akhzil mali bihi, inda matsalar take ya za a karbi kuɗi domin shi, wannan shine matsala. Idan aka karbi kuɗi don addu'an, to shi ma ya shiga karkashin la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kuma idan ka ce ba laifi, sai a ce manzon Allah ya fi kowa cikin musulmai, ga ya mana ranar da ya roka ma wani Allah ya ce ba ni kaza. Kaga babu shi, Allah ya sa mu gane. Don haka ka nemi ƴan uwa su ma addu'a, wannan ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Amma idan ya zama shi an ba shi kuɗi domin addu'an, me ya kamace shi? Ya mai da wannan kuɗi. Idan aka ba shi ya mai da kuɗin, domin kuɗin ba mahallinsa ba ne. Addu'ar ya kamata ya zama ceto ne za ka ma ɗan uwa musulmi, bai buƙatan kuɗi. To akwai waɗanda ke ƙoƙarin su gyara a ce ai sadaka za a bada malam, ai ba komi, karɓa kawai. Li zannihim anna Allah a'atahu sultana wa tasarrufan fil kauni, akwai waɗanda ke ganin addu'ar in ma ba malam wani ba za ta karɓi ba, to nan su ma sun ɓata, domin ba ka sanin waye Allah zai amshi addu'ansa. To idan ka ce bari ni ki gari in je gari kaza don wane ya roƙa min Allah, babu shakka kuskure. Akwai tasashin ruqya, tasashin jinya babu laifi. Saboda addu'a Allah, akwai wanda Allah ya masa baiwa na addu'a yadda za ka samu sauki. Saboda haka don an nemi addu'ansa wannan ba laifi ba ne, don Allah yakan yi baiwa ga wasu mutane da ya zaba. Saboda haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma wata mata, koya ma iyali na yanda ake tofi dinnan. Kaga gidan manzo a ce Annabi ke cewa a koya ma iyalinsa yanda ake tofi, kaga ya nuna cewa tofin wata baiwa ce da Allah kan yi wa bawa, ba wai ainihin addu'ar bace, don ku addu'a da aka yi gidan manzon Allah ta fi kowace. Saboda haka ta nan akwai bambanci, amma ta addu'a kawai na biyan bukata yana da kyau mu kiyaye sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda da yawa garin neman jira akan rasa din, kana kokarin ka samu yardan Allah sai ka tayi da fushinsa, Allah ka tare. Akwai ma wanda zama yake musamman, shi aikinsa shi ne tilawar alqur'ani ya sauke a biya shi, tilawa ta alqur'ani ya karanta ma dan ka samu biyan bukata a biya shi. Wa haza ainul bid'a, babu fassarar da wani zai maka akai banda bid'a ce, babu ita a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana cikin kitabul hawadis wal bid'a, littafin alhawadis wal bid'a shafi na 161, wanda ya rubuta littafin al-Imam Muhammad bin al-Walid at-Turtushi, ya rasu hijira da shekara 520, shekara sa 1916 rabuwansa da duniya yau. Ya rubuta yace a karanta al-Qur'ani saboda wani ya samu biyan bukata, wanda babu shi a sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. In ka duba al-Muntaka min Fatawa al-Fawzan mujallal na farko shafi na 345, akwai ma labarin da al-Hasan al-Basri ya bayar. Al-Hasan al-Basri babban tabi'i ya bada labari, yace kuntu amshi ma'a Imran bin Hussein, ni da Imran bin Hussein muna tafiya. Imran bin Hussein kuwa sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wa sallam. Ahaduna akhizun bi yadi sahibihi, dayan mu yana rike da hannun dayan, ba dai bi bane don ka rike hannun wani kuna tafiya, wannan ya tabbata ma sunnar manzon Allah ne. Annabi yakan rike hannun mutum, ba zai sake ba sai kai ka sake. Ya zama sahabbai ma suna haka. Imran bin Hussein ya rike hannun Al-Hasan al-Basri suna tafiya. Fa mararna bi sa'idin, sai muka wuce wani mutum yana bara, yana roko. Ya qara'ul Qur'an, yana karanta Al-Qur'ani. Karanta Al-Qur'ani nan da yake. Fa tabassani Imran, sai Imran bin Hussein yace sai ya muraya wata sunna. Idza quri al-Qur'an fastami'u lahu. Kif nastami'u al-Qur'an? Sai ya mu saurari Al-Qur'ani, suka samu guri suka zauna. Saboda jin wannan tilawa, saboda sauraron tilawa shi ma sunna ne. Falamma faraga, lokacin da mutumin ya gama ya kai inda zai tsaya, ga sahabin manzo yana zaune, ga babban tabi'i yana zaune, bayan ya gama karatun sa'ala sai ya ce to ku bani abinda za ku bani na taimako bayin Allah. Fa kada Imran, sai Imran bin Hussein ya ce an kawo inda za mu tafi, tashi mu tafi. Allahu akbar. In tariq bina, tashi mu tafi. Al-Hasan al-Basri yace me ya faru, sai yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah yana cewa iqra'ul qur'ana wasallallahu bihi, ku karanta al-qur'ani kuma ku roki Allah ya biya muku bukata a dalilin wannan karatu. Kaga wannan sunna ne, an shar'anta abinda Allah annabi ya mana umarni, kowa ba an ce a samu malami a garin ku wanda zai koya ya dinga karanta muku ba, ku karanta al-qur'ani in kun gama ku roki Allah ya biya muku bukata. Wannan ya tabbata sunnar manzon Allah. Kar ka damu da sai ka sauke alqur'ani la, imma ko da surori biyu uku ne ka karanta sai ka roki Allah, ka tabbatar da sunnar manzon Allah. Saboda abinda annabi ya faɗa ke, ka karanta alqur'ani maganar Allah ne, sai kai tawassuli da maganar Allah don Allah ya biya maka bukata. Wannan babu wani malamin da ya musanta, saboda ai manzon Allah ya tabbatar da shi da kansa. Annabi yake gaya masa sahabbai, sai ya ce fa inna man ba'dakum, saboda wanda za su zo bayanku, qaumun yaqra'una al-Qur'an, wasu mutane ne da suke karanta al-Qur'ani maimakon su roki Allah, yas'aluna an-nasa bihi, sai su roki mutane to ku ba mu. Kaga sun gama karanta al-Qur'ani maimakon Allah za su roka, sai kuma su ce to ku mutane ku ba mu. Hadisin yana musnadul Imam Ahmad da kuma sunan Tirmidhi, riwayar Hasan al-Basri, kaman riwaya ta al-Imam Tirmidhi. Imran bin Hussein ya abinda al-Hasan al-Basri yace ya wuce shi Imran bin Hussein, ya zo wuce marra ala qasin yaqra, yana ya wuce wani malami mai wa'azi, nan kuma yace mai wa'azi ne, kaga mutane biyu kenan wancan karo an wuce mai roko ne mai bara yana karanta alqur'ani yace ku bani wannan karo imran bin husain ya wuce mai kar mai wa'azi ne yana wa'azi ya karu yana karanta alqur'ani imran bin husain shi ma ya dakata bayan ya gama wa'azin sai ya ce to jama'a kun dai san bani da aiki wannan wa'azin da nake muku ita ce sana'a ta da ku taimaka min fastarja sai imran bin husain yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un imran bin husain sahabin manzon Allah malamin ya gama karanta alqur'anin sai yace jama'a ku taimaka min saboda wa'azin da na muku da wannan alqur'ani yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga an samu mutane kashi da wanda zai karanta alqur'ani ya roki mutane da wanda zai karanta alqur'ani ya karantar da mutane amma yace ku bani domin haka wadannan duka sun tabbata a hadisin imran bin husain sun saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 1169 da kuma hadisi na 6467 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم da yake cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil shine ar-rishwa ita ce ake kira rashawa da Hausa asali kalma ce ta larabci ar-rishwa ma ya'khudhu sahibu sulta ad-diniyya aw al-madaniyya rasmiyya aw ghayra rasmiyya min al-mal wa ghayrihi li ajli al-hukm aw al-musa'ada ala ibtali haqqin ana cewa rashawa ita ce abinda ka karba saboda neman shugabancin nan na duniya ko na addini ka karba wani abu saboda ka tabbatar da rashin gaskiya ko don ka bata gaskiya tabbatar da rashin gaskiya ko bata gaskiya wannan shi ake kira rashawa wannan bayanin yana cikin maganar da الشيخ محمد رشيد رضا يأي التفسير المناع عندك فسر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل رشوة شين كبادة أبو صبود تبتر دكاريا هو كاريا تغسكيا وانا شين تعريف انسا يانا ركو مساني اكو يبن بانتي زكاني شوتا درشوة رشوة تانا او كم فسر أبو وابو لابيو ندايا ba'a ba da rashawa sai da sharadi amma kyauta ba ta da sharadi wanda zai baka kyauta bai cewa to ga sharadi la inda ya baka kyauta yayi sharadi to ba kyauta bace rashawa ce kyauta ba'a mata sharadi wannan shine abu na farko amma rashawa ana mata sharadi ar-rishwa la takunu illa bi shartin wa talabun min al-akhizi kai da za a bawa to sai an nemi kai wani abu shine rashawa amma al-hadiyya fala sharta fi ma'ha idan kyauta ba a mata sharadi wani ga wannan shikenan ba sharadi kyauta ne amma idan yace ga wannan kamin sharashawa ne yana da kyau mu san bambancin kyautan da rashawa dan mu san me muke yi abu na biyu wato shine ka bada wannan abin ne don ka tabbatar da ƙarya ko kuma ka bata gaskiya ɗayan biyu ne wato shine ibtalu haqqin aw ihqaqi batili dama galibi mai bada rashawa yana bayarwa ne saboda ya tabbatar da ƙarya kamar misali in ta sashin siyasa ka bada kuɗi don a yi murdiya kaga ka bada kuɗi don me don a tabbatar da ƙarya don a ɓata gaskiya wanda shi ne rashawa to kuɗin da wannan mutum ya karba rashawa ce kuma duk malaman suna wannan shi ne ta'arifin da suke yi hatta littafin usul kamar kitabu zakhira na al-imam al-qarafi yana magana akan me yake bambanta rashawa da kyauta ya kawo bayanin waɗannan sharuɗa guda saboda haka za ka gane kuskuren mutumin da idan siyasa ta zo zai ce idan ƴan siyasa sun ba ku kuɗi ku karba ai kuɗinku ne la ka yi kuskure kana halatta abinda Allah ya haramta yaya za ka ce a karba to idan ka ce a karba babu laifi ai kudin kasa na talakawa ne to bari mu karanta hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah yace la'ana Allahu ar-rashi wal murtashi fil hukmi Allah ya tsine ma mai bada rashawan da mai karbanta to idan ka ce a karba ina kuma wannan tsinuwar ina za a aje ta kamar kana cewa kai ka dauke tsinuwar Allah ka wannan idan aka ce fil hukumi rashawa tana zuwa ga alƙalanci ne kamar hadisin Abu Huraira ya tabbatar da rashawa tana zuwa ne ga hukunci ga alƙalai ga alƙalai dan ayi murdiya hadisin yana sahihul jami'i saghir hadisi na 293 da sahihul tarhib hadisi na 2212 to akwai hadisin Abdullah ibn Amr daumin sahabbai guda biyu ne shi hadisin Abu Huraira ya tabbatar da rashawa ta sashin hukunci amma hadisin Abdullah ibn Amr fa barka ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la'anatullahi ala rashi wal murtash tsinuwar Allah ta tabbata akan mai ba da rashawa da mai karbanta wannan riwaya ita ce mafi yawa ma a littafin hadisi dan zaka samu sunan Abi Dawud sunan Tirmizi sunan Ibn Majah al-Imam an-Nasa'i ne bai kawo ba kuma malamai sun inganta hatta al-Imam Tirmizi hadisin yana sahihul jami'i saghir hadisi na 2114 da sahihu Ibn Majah hadisi na 2871 sahihu Tirmizi hadisi na 3335 don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aibanta mai bada rashawa kuma ya aibanta mai karban rashawa manzon Allah ya aibanta mai bada rashawa ya aibanta mai karban rashawa aslan don haka idan ka ce a karba bayan kana halatta haram sannan kana warware tsinuwar Allah da ta tabbata akan masu aikata wani aiki kaga wannan babban hadari ne domin idan tsinuwar Allah kai baka gane tana da girma ba maimakon ta sauka akan su sai ta dawo kanka kai da ka halatta musu abin da Allah ya haramta Allah ya kare mu don haka Allah in ya haramta abu ba a cewa ai in ba a yi shi ba makiya za su yi idan buku karbe cin hancin ba kafirai za su karba to idan kafirai za su saba ma Allah sai mu yi Allah ba a gasa ta sabon Allah ana gasa ne ta neman aljanna sabiqu ila magfiratin min rabbikum sari'u wannan shine abin da Allah ke fada ba wai ku yi rige-rige wajen sabon Allah ba saboda kafirai suna aikata haram yana cikin abubuwan da suka kawo ci bayan mu a arewa saboda kafirai suna magudi ta wajen jarabawa zaka ga mutum ya fita makaranta a ce ya samu digiri alhali ƙarya ce ce to arewa mu yi haka don kar yaran mu su fadi subhanallah don sun lalace sai mu ma mu lalace la inda a ce duniya za ta lalace musulmi ya tsaya kan gaskiya ya fi dacewa gare shi to wannan shi yasa aka shiga wata rayuwa mara kyau wanda zaka kasa gane waye ma mai takardan gaskiya saboda bandan da ake jinta ana samu a kudu yanzu ta zo arewa Allah shi kare mu kado fathul bari mujallal nabiyar shafin 231 bayanin Ibn Hajar game da abin da ya shafi rashawa ta shafi duk abin da mutum zai yi na rashin gaskiya ya ba da kuɗi wannan rashawa ce ba wai sai ya shafi alƙalanci ba saboda haka yasa zamanin Umar bin Abdul Aziz gaba ɗaya kyauta ga ma'aikaci ya haramta shi kyauta ga ma'aikaci ma ya haramta ya ce zamanin manzon Allah ana kyauta saboda a zamaninsu suna da kyakkyawar manufa amma kai yanzu ma'aikaci aka baka kyauta to yana ganin ma rashawa ce aka baka don ayi murdiya wannan yasa al-Imam al-Bukhari yayi babi a sahih al-Bukhari sunan sababu man lam yaqbal al-hadiya li illatin wanda yake karban kyauta saboda wata illa da yake gudun za ta auku saboda haka wannan ya shafi dukkan wata kyauta da za a yi duk wata kyauta da za a yi akan sharadi kar ka amshe ta abin da ya bambanta kyauta da rashawa kenan rashawa akwai sharadi akan ta sannan na biyu akwai mummunar manufa a tare da ita dama za a baka kudin ne saboda muna so ka taimaka a yi murdiyan wannan kuri'a misali dai ta siyasa kenan to kaga kenan kai kanka ka san akwai tabbatar da ƙarya wannan shine siffanta na farko na biyu ba za a baka ba sai an kai sharadi to rashawa kenan da zaran an ma sharadi kafin a baka kyauta da kaso da kaki rashawa ka karba wannan shine tarifin da malaman sunna suka yi ka duba kitabu zakhira al-fatawa al-kubra da ibnu taymiya mujallad shida shafi 157 majmu'u fatawa mujallad 31 shafi 286 mas'ala ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala taruddu al-hadiya manzo Allah yace kar ku mayar da kyauta kaga wannan lafazi da kaji ka san kyauta yana da muhimmanci kyauta yana da muhimmanci a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam anan bai tsaya kan musulmai kawai ba la taruddu al-hadiya inda a ce tsakanin musulmai da musulmai ne da manzon Allah ya kara kalmar bainakum a wurin la taruddu al-hadiya bainakum la manzon Allah ya ce wala taruddu al-hadiya kar ku yadda ku mayar da kyauta. Kaga wannan ya nuna cewa ko da kafiri ne ya ma kyauta bai kamata kake karba ba. Kafiri ya baka kyauta bai kamata kake karba ba, amma akwai sharuɗa. Idan kyautan bai warware wani sashi na aqidar musulunci ba, amma idan kyautan ya warware wani sashi na aqida, to ba za a karba ba. Kuma ya kamata ka fito ka gaya mardi. Idan ya baka giya, to ga wannan kwalba a je a sha. Sai ka ce a ai wannan mu ba mu sha, ba ma karban irin wannan kyauta ba. Za ka ci kana jin kunyansa, barin karba in je in zubar. Ai ka bata goma ka gyara ɗaya ba, domin dai yanzu ka karbi giya da ka zubar da ka sha duk ɗaya ne ka dai karba ko. Na biyu, ka raba mutumin nan da abinsa, ka raba shi da abinsa, ka ga da ka kyale mar ma tun da kafiri ne da ya mori abin shi. To ka karba, da ka karba sannan ka zubar, zubar wanda kai kuma almubazzaranci ne. Idan ka kyautar ne fa, ba a kyauta da haramun. Don haka yasa malamai suke cewa shi haram ba a cinikinsa kuma ba a kyautansa. Don haka mafi kyawu shine idan an baka karka karba. Idan ka karba, to na'am, in baka sha din ba babu shakka laifin da sauki, amma dai bai raba ka da laifi domin ka karba. Ka karbi haram, wannan yana rubuce, sai ka nemi gafaran Allah akai, koda baka sha ba. Saboda haka idan kafiri ne ya baka, ijma'an duk malaman sunna sun tabbatar da cewa ya kamata ka karbi kyautan kafiri. Saboda shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kafiri sun mari kyaututtuka kuma ya karba. Ijma'an duk malaman sunna sun tabbatar da wannan. Ibn Qudama yana cikin malaman da suka bada labari akai a littafin sa Kitabul Mughni, in ka duba inda ya magana akan mas'ala ta kyauta, mujallal na 8 shafi na 240. Akwai hadisai da dama wadanda suke tabbatar mana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da samun kyauta a tsakanin muyanmu. Ya kamata mu zama muna kyauta tsakanin juna. Ita kyauta bata tsaya tsakanin talaka da mai kudi ba. Tunda kaga shi kansa manzon Allah an halatta masa karba, to ya nuna cewa koda mawadata ne ana musu kyauta. Babba ya ma karami kyauta, karami ya ma babba kyauta. Musulmi ya ma kafiri kyauta, wannan ba laifi bane. Illa dai kawai abinda za a samu kyautan ya tabbata ya dace da karantarwa musulunci. Daga cikin hadisan ma akwai wanda yake zuwa a cikin littafin Al-Adabul Mufrad, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hikimar kyauta a tsakanin mu. Yana cewa tahadu tahabbu, ku dinga ba ma juna kyauta, za ku riƙa son juna. Saboda kyauta tana faranta rai. Idan ka ba mu mutum kyauta, yakan ɗauke ka da kima, ko me ƙanƙanta abin da ka ba shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kyauta tana samar da soyayya a tsakanin mutane. Kaga ashe kenan tana da mafa'ida da ake samu, baya ga lada da mutum zai samu akai idan ya yi shi da kyakkyawar manufa. Akwai hadisin Abu Huraira akai, kamar yadda muka ce hadisin yana zuwa a cikin Al-Adabul Mufata hudu, wanda ita ce matsala ta ƙarshe. Me hukuncin karban kyauta din? Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taruddul hadiyya, kada ku mayar da kyauta. Na'am, malaman sunna duk sun yi ittifaki akan karban kyauta abu ne mai kyau, tunda Annabi ya kwadaitar da mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu riga kyauta a tsakanin juna, za a samu soyayya a tsakanin mu. Sannan ya ce la taruddul hadiyya, kada ku mayar da kyauta. To amma umarnin da yayi cewa kada ku mayar da kyauta, shin idan an ma kyauta haram ne ka ki karba ko makaruhi? Wanne ne? Tunda an ce la taruddul hadiyya, sai zan malamai sun kasu kashi biyu. Kashi na farko, wanda su ne mafi yawan malaman sunna, mashabar al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Shafi'i, bayaninsu shi ne wanda magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi cewa kada ku mayar da kyauta ba wajibi ba ne, amma mustahabi ne. Ya zama idan an ma kyauta ka karba, amma idan ka ga dama ka mayar ba ka da laifi wajen Allah. Wannan mafi yawan malaman sunna suna cewa ba laifi ba ne, don an ma kyauta ya kace a rike abinka ba ni so, ba ka yi haram ba. Mafi yawan malaman sunna, wannan ita ce fahimtar su. Wato wannan umarnin na Annabi sallallahu alaihi wasallam baya daukan haram. La taruddul hadiyya, kada ku mayar da kyauta, baya nuna cewa dan ka mayar kai haram, a'a, sai dai kai makaruhi. Saboda Annabi ya kwadaitar, kai kuma ka ki dauka makaruhi ne, amma ba za a rubuta maka laifi akai ba. Wannan yana cikin Rawdatu Talibin na al-Imam an-Nawawi, mujallal nabiyar shafi na 365, da Kitabut Tamhid na Ibn Abdul Barri, sharhin Muwatta. Yana daga cikin dalili hadisin da muka karanta a littafin nan al-adabul mufrad hadisin 122 hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laudu'itu ila qura'in da za a kira ni liyafar da aka dafa wato kashin kafa na dabba aw zira'in ko an dafa zira'i na dabba la ajabtu da na amsa kiran ya zama an kira an dafa kashi ne zalla ba nama a jiki a samu kasusuwa a dafa sai a ce wa manzon Allah ka zo muna gayyatan kaliyafa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da zan amsa kira da zan amsa gayyata me yake karantar da kai yana kwadaitar da mu mu mutunta juna kada mu rika duba kimar abin da aka yi kafin mu amsa gayyata mu rika duba girman juna wato mutunci da ke tsakanin mu saboda haka idan mutun ya gayyace ka ka amsa gayyatarsa a hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim akwai hadisin aisha Allah ya kara mata yarda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam take bada labarin sa cewa kana yakbalul hadiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban kyauta idan an masa wa yusibu alaiha kuma yana sa kayya akai hadisin yana sahihul bukhari kitabul hiba babul mukafa'a alal hiba hadisi na 2585 da kuma hadisin Anas da Abdullah ibn Umar da Jabir ibn Abdullah wadannan sahabbai duk sun bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam idan an mar kyauta yana karba kuma idan ya karba zai saka ma shi manzon Allah bai yiwuwa kamar gori wato idan ka bashi naira 10 misali to manzon Allah sai ya baka naira 100 wato zai saka maka duk inda ka ba wa manzon Allah to sai ya saka ma saboda bayyuwa ka samu alminna ala rasulillah ka ce kana da abin gori ga manzon Allah a baka da shi me yasa annabi ke haka saboda ya kwadaitar da mu mu rika mutunta juna mu rika musanyan alkhairi babu laifi wannan ita ce fahimta ta farko akasarin malaman sunna sun ce don ka ki karban kyauta ba kai laifi ba amma fahimta ta biyu ita ce ta al-imamu ahmad bin hanbal al-imamu hanbali yace karban kyauta dole ne idan aka ce wani ga kyauta dole ka bayar al-imamu ahmad me ya hujja sai karanta hadisin nan da muka karanta na al-adabul mufrad manzon Allah yace wala taruddul hadiya domin al-imamu ahmad bin hanbal yana cikin wadanda suka ruwaito wannan hadisin hadisin yana cikin al-musnadul imami ahmad al-imamu ahmad ya rike wannan hadisi da kyau yace annabi yayi umarni kada a mayar da kyauta fa nahyuhu dalun ala wujubi qabulha tunda annabi ya hana a mayar kaga ya wajabta a karba ke wannan shine fahimtar ibnu hazmi kamar yadda yake cikin littafin al-muhalla sun yi aiki da zahirin lafazin annabi sallallahu alaihi wa sallam idan dai mutun ya baka kyauta wajibi ne ka karba to amma galibin malamai suna cewa la umarnin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi anan kada ku mayar da kyauta baya nuna dole me yasa saboda an samu wasu dalilai waɗanda suke nuna cewa karban kyauta ba dole bane daga cikin waɗannan dalilai akwai hadisin Hakim bin Hizam Hakim bin Hizam yace sa'antu Rasulullah ni ne na roki annabi sallallahu alaihi wa sallam fa a'atani sai manzon Allah ya bani sun masa'altu na sake dawowa na roke shi fa'a'atani sai ya bani na roke shi ya bani sun na sake dawowa sun makalali sai ya ce min ya hakim inna hazal mal hadirun hulwan kaga wannan dukiya koriya ce mai zaki wato idan aka ce koriya tana da kyan gani dukiya tana da kyan gani sannan idan aka ce tana da zaki dukiya tana da ɗanɗano talauci yana da daci ko wadata kuma yana da zaki abinda manzon Allah ya faɗa kenan wato dukiya abinda kowa ke so ne kowa na sha'awarta kowa na jin dadinta sai dai ka lura faman akhazahu bi sakawati nafsin burika lahu fi idan ka amshi dukiya da wadatar rai ya zama saboda larura ta sa har ka iya tambaya ba a ce ba za ka tambayi mutum ba larura ta kan sa ka tambayi wani ka ce wani taimaka min amma abinda ke bambanta larura shine ba za ka dawo ba idan mutum ya ce ba zai baka ba to ka rabu da shi idan ma ya baka ko rabu saboda dama ka roka ne don larura to wannan roƙon da kai a saboda larura, saboda wannan larura Allah zai ma wannan abin da ka samu albarka. Larura ta sa haka ce wani taimake ni kaban, ba wai saboda kwaɗayi ba, ba don ka tara dukiya ba, ba don ka mai da shi sana'arka ba, matsi na rayuwa babu wanda bai shiga irinsa. Ya zama ka samu halin da zaka iya zaka tambaye wani, sai ka ce wani taimaka min, da ya baka kuma dama a zuciyarka baka da bukatar ka tara dukiya, ka dai roka ne saboda larura. To tunda an baka wannan kadan da aka baka, annabi ya ce Allah zai mai albarka. Kaga ba haram bane kenan kai roko saboda an shiga wani hali. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Hakim bin Hizam, wa man akhadahu bi ishrafi nafsi, amma wanda zai rika karban kudin mutane da kwadayi, yaje gurin wannan bani, yaje gurin wannan bani, wato dama burin sa kenan ya rika karba wajen mutane. Sai manzon Allah ya ce lam yubarak lahu fi, abinda yake karban nan Allah ba zai taba masa albarka akai ba. Saboda haka zaka ga ya dade yana karban kuma bai albarkan ba. Zaka ga mutum yana da mawadatan amma kuma ba yi da zuciya, zuciyar ta mace, Allah ka tsare mu. Sai manzon Allah ya ce wa kana kallazi ya'kulu wa la yashba'u, saboda haka zai kasance kamar mutum ne yana ci bai koshi, ga dukiyar amma bai samu wadata ba. Annabi ya ce masa babban misali da zan maka shine al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, hannun sama yafi na ƙasa. Duk wanda zai baka hannun sa na sama, kai ne karba, hannun ka na ƙasa, to me zai hana kai kokari ya zama naka ne a sama maimakon naka a ƙasa? Kaga manzon Allah ya mar nasiha. Sai Hakim bin Hizam ya ce ya rasulullah wallazi ba'asaka bil haqqi, ina rantsuwa da wanda ya aike ka da addinin gaskiya, la arza'u ahadan ba'daka shay'an hatta ufarika dunya, ba ni karban abin da zai rage dukiyar wani har in rabu da duniya, kai ne na ƙarshe. Hadisin muttafaqun alayhi, yana sahih al-Bukhari, yana sahih Muslim. To abin da akasarin malaman sunna suka ce Hakim bin Hizam ga alƙawarin da yayi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ni karban wani abu daga dan adam, kai ne na ƙarshe ya rasulullah, tunda ka faɗa min wannan, tunda kai min wannan nasiha, to har in bar duniya ba dai wani abin dan adam ya shigo hannuna a matsayin na nema ba. Abin da ta kai ga ma zamanin sayyidina Umar yana shugabanci, duk sahabbai akwai dukiyar da ake basu, ya kira Hakim bin Hizam ga naka, ya ce ban karba. Sayyidina Umar hankalin sa ya tashi, ya ce to jama'a za su ce na hana ka. Sayyidina Umar sai da ya kai ga a cikin jama'a, ya ce ku shaida, dan kar wani ya tafi ya ce Umar bai ba mu Hakim ba, nayi in bashi dukiya hakkinsa ne, ya ce shi bai so. Zamanin Sayyidina Abubakar bai karba ba, zamanin Sayyidina Umar ma bai karba ba. Saboda haka Isa ibn Taymiya ya kawo hadisin Hakim bin Hizam a cikin Majmu'u Fatawa mujallad 31 shafin 97, sai ya ce wa haza hujja fi jawazir raddi. Kaga ya nuna cewa an samu hujja in an ma kyauta ka ce ba zan karba ba, baka saba ma sunnar manzon Allah ba, hujja ce mai ƙarfi. Wa in kana an gairi mas'ala wala ishrafin, koda ba roko kai ba kuma ba kwadai, haka kawai aka baka sai ka ce bani so, baka yi laifi wajen manzon Allah, wajen Allah ba. Saboda da a ce hakan laifi ne, lokacin da Hakim bin Hizam yayi alƙawarin nan a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, da manzon Allah ya kwade shi take, zai ce kai Hakim, abinda zaka yi ba daidai bane, bai kamata a baka kyauta ka ki karba ba. Kaga manzon Allah ya shiru bai ce mai komi ba, ya nuna cewa yayi izini gare shi, saboda shirin manzon Allah izini ne. To amma duk da haka malamai da suka ce ba laifi bane, suna cewa bai kamata ba, saboda ka karka dauka wai daidai ne mutum ya baka kyauta ka ce bani so, a'a. Duk malaman sunna sun ce bai kamata ba, saboda manzon Allah ya hana la taruddul hadiyya, kada ku mayar da kyauta, amma idan baka karbi kyautan ba fa baka yi haramun ba. Wannan shine abin da galibi malaman sunna suka ce baka yi haramun ba. Shi kuma al-Imam Ahmad bin Hanbal ya ce la ai haramun ne, domin ya saba ma zahirin lafazin manzon Allah. Shi Hakim bin Hizam wancan matsala ce wacce ta tsaya a kansa. Amma ga hadisin sayyidina Umar bin al-Khattab, hadisin sayyidina Umar yana cewa kana nabiyyu yu'tini al-ata'a, annabi yakan bani kyauta, fa aqulu, sai in ce a'tihi man huwa afqaru ilayhi minni, ya rasulullah ka dauki wannan kyauta ka ba mu wanda yafi ni talauci. Annabi sallallahu alaihi wasallam zai dauki dukiya ya ba wa sayyidina Umar, sayyidina Umar sai ce je ka ba mu wanda yafi ni bukata, ni ina da wadata, ba wai raina kyautar manzon Allah bane, a'a, wato kamar tausayawa ne ga al'umma. maimakon tunda shi yana da dukiyar ya karba ya kara a ba mu wanda bai da shi mana kaga an karu sai manzon Allah ya ce khuzhu ka karba kaga manzon Allah ya mar umurni sai ya ce masa iza ja'aka min hazal mali shay'un idan wani abu na wannan dukiya ya zo maka wa anta ghayru mushrafi kai ba kwadayin sa kai ba saboda akwai kwadayi wanda ba a roka ba wanda shi ake kira maula ba za a ce ma kala ba amma za a zo kofar gidanka a guni ya zo ya yi shimfiɗa a kofar gidanka ya zauna kaga bai ce dai ka fito gida ya ce ba ni ba ko wannan shi ake cewa al-ishraf shine abin da manzon Allah ya ce to idan dukiya ta zo maka kai ba kai maulanta ba wala sa'ilin baka roka ba baka roka ba baka yi kwadayi ba haka kawai sai dukiya ta zo annabi ya ce masa sayyidina Umar fa khuzhu sai ka karba kaga annabi ya maimaita wannan kalma khuzhu yace maka karba sannan a karshe yace fa khuzhu ka karba wa mala fala tubbi'u nafsaka amma in ba haka ba to karka wahal da ranka don haka idan aka yi ma mai dukiya kyauta bai kamata yake karba ba bai kamata yake karba ba wannan shine hadisin sayyidina Umar domin ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana da wadata a ba mu wanda ya fi shi bukata sai manzon Allah ya ce a'a in dukiya ta zo kai ba kai kwadayinta ba kuma baka roka ba saboda shi mai bayarwa bai san waye talaka ba kuma idan ya zama mutum yanzu zai fito ya dinga sadaka ga jama'a tunda baka iya gane mai kudi a ido ba dole bane wani yana da dukiyar ba zaka iya gane shi a ido ba sai zama da ya ciro dukiya yana rabawa mutane da yazo ya baka sai ka jefar kai tafi don Allah yaushe kai kudi to kaga ka kashe mai zuciya karshen ta zai rika tsoro gaba zai rika tsoro yanzu ban san ma wa zan bawa ba wannan karo in na ba mu wani ba ba mamaki ya dau sanda kaga nan ka rage mar himma na bada sadaka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Umar kar kai haka duk wadatanka idan wani ya baka kyauta ka karba yana tafiya sai kai amfani da kyautan ko kuma ka kira wani wanda yafi ka bukata sai ka ce gashi ka samu ladan karba ka samu ladan bayarwa kaga a hakan ma ka karu ne ba raguwa kai ba saboda haka shi mai wadata idan ya zama an bashi sadaka bai kamata ya ce ba zai karba ba kuskure ne Allah ya samu gadi anan al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce to ga hadisin sayyidina Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yace masa kar ka yadda idan dai aka baka dukiya ka ki karba kaga sai ya dace da wannan umarnin da ya la taruddul hadiya kada ku mayar da kyauta to amma malaman sunna suka ce eh wannan kyautar da manzon Allah dai akasarin malaman sunna suka ce dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan umarni saboda haƙƙinsa ne ba ainihin kyauta ce kawai ba wato haƙƙi ne wanda ake rabawa mutane ya zama an ware nashi sai sayyidina Umar ya ce a ba zan karba ba don haka akwai bambanci tsakanin wannan da kuma kyauta da mutum zai dauka ya baka ba don kai wani aiki ba to anan mafi dacewa shine daukan fahimtar akasarin malaman sunna wato shine bai kamata mutum ya ma kyauta ka ki karba ba sai dai fa idan wannan kyauta ta saba wata ka'ida ta addinin Allah matukar ba ta saba ma ka'ida bane in ya baka ka karba shi yafi dacewa akwai kyaututtuka babu shakka kamar guda uku wanda manzon Allah ya ware su wanda shi ma yana cikin hujjar akasarin malamai akan cewa karban kyauta ba dole bane inda yazo hadisin Abdullah ibn Umar manzon Allah yana cewa salasatu la turaddu kyauta uku ba a mayar da su kaga ya nuna ba duka kyauta bane sai guda uku nan alwasaidu kyautar filu matashi ko majingine kushin wadduhunu da turare wallabanu da kuma madara amma wannan riwayar al-Imam at-Tirmidhi yana magana akan cewa ba ta yi inganci ba don haka yasa al-Imam al-Bukhari bai kawo ta ba a cikin littafinsa sai ya kawo hadisin Anas bin Malik inda Anas yake bada labari Anas bin Malik yana cewa kana la yaruddu at-tiba manzon Allah ya kasance baya mayar da kyautan turare al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan yake kawo wancan a cikin littafinsa kitabul hibati bab ma la yuraddu min al-hiba hadisi na 2182 al-Imam at-Tirmidhi yace abin da yasa al-Imam al-Bukhari bai kawo wancan ba saboda bai inganta kamar wannan ba amma dukkan su sun inganta Ibn Hajar ya inganta hadisin Fathul Bari mujallal nabiy shafi 209 ana cewa abin da yasa aka ce waɗannan abubuwa idan an yi kyautan su kar mutum ya ki karba malamai suna fassarawa da kamar mutumin da aka masa bakunci saboda kyautar da za ka yi wa mutum kamar baƙo, ka mutunta shi, waɗannan abubuwa ukun su ne mafi daraja a zamanin da. Baƙo na zuwa sai ka ba shi filo inda zai jingina, sannan ka kawo mar madara, sannan kuma a ce ga turare an ba shi, to ka mutunta shi matuƙa a zamanin da. Wannan shi ne abin da malamai ke magana a kai, wannan isa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to inda a ce baƙon ma zai bar gari, sai ka ce to ga wannan matashin ma a tafi da shi. Saboda a zamanin da ba kamar yanzu ba ne, tafiya nan zuwa Kano sai an yi zango, akwai buƙatar za a huta ko za a kwanta, matashin nan zai dan jingina, ga turare tare da shi, ga madara. Waɗannan kyaututtuka guda uku suna da daraja kware a wannan zamani. Saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan an maka karka ki karba, shine galibin malamai suke cewa tunda manzon Allah ya ware abubuwa uku din nan, ya nuna cewa sauran kana iya ki. Al-Imam Ahmad yace la, ai makura abinda Allah yace shine a suratul Rahman, hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Yanzu kai ne mutun yazo yace maka wani ga kyautan kudi, sai ka ki karba, shin ka dace da wannan aya? Hal jazaul ihsani illa al-ihsan, shin akwai sakayyar kyautatawa face kyautatawa? Idan mutun ya ma kyauta sai ka ki karba, ka saka mar da me, baka kyautata mar ba. Shi ko abinda Allah yace jazaul ihsan al-ihsan, sakayyar kyautatawa ita ce kyautatawa. Idan mutun ya baka ka karba, to ka kyautata mar, idan ya baka sai ka ki karba, ka bata masa rai. Saboda haka rashin kin karban kyauta yana zama laifi, wannan ita ce fahimta mafi dacewa. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa, ya gafarta mana kuskure. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Da Allah ai hakuri da tambaya zuwa Laraba insha Allah za mu amsa. Kuma ana gargadi game da waɗanda ke rubuta sunaye da sauransu a cikin littafin, ya kamata a daina. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna, waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma.